Kasashe akalla 16 ne suka hadu a wannan taro domin bitar halin da ake ciki a fannin tsaro a yankin Sahel, abin da ya baiwa goma mahalartan dukkan su shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri damar tantauna hanyoyin da za su taimaka wa yunkurin karfafa matakan zuba ido akan kai da kawon yan ta'adda musamman akan iyakokin waɗannan kasashe. Tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu, wanda shine shugaban kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai kula da tsaro da ayyukan ci gaba a yankin Sahel, ya bayyana makasudin kiran wannan haduwa da tasirin maudu'in da aka bashe akan teburi a tsawon kwanaki biyu.
L'ennemi que nous combattons est aussi un ennemi mobile qui se joue des frontières.
Yace abokin gabar da muke yaka baya zama wuri guda, yana kai da kawo a tsakanin iyakoki. Saboda haka barazana ce da ta shafi kasashe. Ainihin sansanonin su na yankin Sahara da Sahel da yankin tafkin Chadi. A yau barazanar abokan gaba ta yadu zuwa kasashen gabar tekun Gine, abin da yasa a yau hankulan duniya ya karkata kan waɗannan yankuna. Saboda haka ya zama wajibi kowace ƙasa ta ƙarfafa matakan tsaro don samar da bayanan sirri, haka kuma ya zama wajibi ƙasashe su yi musanyar irin waɗannan bayanai. Taron wanda shine makamancinsa na farko da ke haɗa shugabannin hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasashen Sahel da ɗaya gefe mambobin kwamitin ƙoli na Majalisar Ɗinkin Duniya mai alhakin neman hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da cigaban al'umma a wannan yanki, abu ne da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na Tarayyar Najeriya Ahmed Rufai Abubakar yace zai kara musu ƙwarin gwiwa a hulɗar da ta shafi musanyar bayanai a tsakanin ƙasashe.
Cooperation tsakanin mu muna yi ko da mace, amma wannan zaman da aka yi muhimmancin sa shine bani zato mu an taba zama mu shugabannin ma'aikatun tsaro, mu zo mu zanna da Majalisar Ɗinkin Duniya ko kungiyar African Union, mu zanna da su a yi wannan taro har kwana biyu ba mu taba yi ba, za su fahimci abubuwa da yawa waɗanda muke yi, akwai abubuwan da za mu iya gaya musu, akwai abubuwan da za mu faɗi ba, amma gabaki ɗaya ɗayanin za mu iya cewa ga matsalolin da ake fuskanta ga kuma yadda muke ganin ya kamata a yi maganin su.
Shugaban kwamitin ƙoli na Majalisar Ɗinkin Duniya mai alhakin zakulo hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da cigaban al'umma a yankin Sahel Isu Muhammadu ya yabawa wasu cibiyoyin tattara bayanan sirri waɗanda suka haɗa da EFL ta ƙasashen Sahel da Regional Intelligence Unit wato RUFI ta yankin tafkin Chadi da Security Service of Africa CISA da Center African Detude et de Recherche sur le Terrorisme CAET, saboda rawar da yace suna takawa a yaƙi da ta'addanci ta hanyar ingantattun bayanan sirrin da suke bayarwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.